Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 5 ga watan Disamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shin kwatarar rundunar sojan Najeriya ta yi ƙarin haske game da wani farmaki da jirgin saman soja mara matuƙi ya kai a jihar Kaduna wanda ya yi sanadin mutuwar gwamman farar hula. Ƙungiyar tantaɓa ta Arewa da ake kira Arewa Consultative Forum ta yi kiran a gudanar da bincike na gaskiya.
Mu abinda muka ji an kashe fiye da mutane 100 kuma kusan kashi 8 a cikin 10 na jama'a da suke wajen yara ne kanana mata da maza. Wannan ba yadda zaka kalli mutanen nan a taron nan kace musu yan ta'adda ne.
Kakakin kungiyar Professor Muhammad Tukur Baba kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa ministan cikin gida na Jamhuriyar Niger ya yi bayani akan mahimmancin ayyukan sa-kai a cigaban ƙasa albarkacin ranar bikin aikin sa-kai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Muna kuma tafa da rahoto na musamman dangane da korafin al'ummomin da ke zama a kusa da madatsar ruwan Zungeru da ke jihar Niger akan halin da suke ciki tun bayan da aka fara aikin madatsar ruwan. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Isra'ila ta ce sojojinta sun danna cikin tsakiyar birnin Khan Yunis a yau dinnan Talata bayan wani kazamun fada da mayakan Hamas a daidai kuma lokacin da kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa ke bayyana damuwa cewa farar hula ba su da wurin fakewa daga wannan yakin. Wannan ce rana ta fafatawa mafi tsanani tun bayan fara wannan aikin soji daga ta ƙasa ta fuskar 'yan ta'adda da aka kashe da yawan musayar wuta da kuma ɓarin wuta daga ƙasa da kuma ta sama, a cewar kwamandan sojin Isra'ila na shiyar rundunar kudu Manjo Janar Yaron Finkelman a wani bayani. Ana kuma haka sai shugabar hukumar agaji ta Amurka Samantha Power ta kai ziyara yau dinnan Talata zuwa El Arish, wanda wani wuri ne da ke kusa da Khan Yunis ɗin inda ake tsara harkokin agaji na ƙasa da ƙasa. Dole a ɗau ƙarin matakai don kare farar hula, a kuma hanzarta jigilar kayan tallafi da ake buƙata don ceto rayuka a Gaza, a cewar Power ta kafar X. Jami'an gwamnatin Pakistan sun faɗi yau Talata cewa Amurka ba ta adawa da shirin gwamnatin Pakistan na ta sakiyar 'yan asalin Afghanistan waɗanda ke zama a ƙasar ta Pakistan ba tare da izini ba, illa kawai ta buƙaci a ɗan sassauta a wannan lokaci na sanyi. Fatattakar baƙin haure da ake yi ciki har da 'yan Afghanistan kusan miliyan 2 na cikin abin da aka tattauna a wata ganawa da wata tawagar Amurka da ke ziyara ƙarƙashin jagorancin Julieta Valls Noyes, mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da ofishin harkokin ƙididdiga 'yan gudun hijira da kuma ƙaurar jama'a. Wani jami'in gwamnatin Pakistan wanda ke da masaniya kan tattaunawar da aka yi ya ce tawagar ta Amurka ta nemi a hana korar wasu mutane wajen 25,000 waɗanda ta kira masu fuskantar barazana, waɗanda suka guje ma ƙungiyar Taliban bayan ƙwace iko da ta yi a watan Agustan shekara ta 2021, kuma ana ma iya sauya musu matsugunai zuwa Amurka. Shugaban Amurka ko shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin a yi bincike kan musababin wato harin jirgin sama mara matuƙin nan wanda aka kai a ƙarshen mako har ya yi sanadin mutuwar mutane 85. Wannan mummunan harin ya auku ne a ƙauyen Tudunburi da ke jihar Kaduna ta arewacin ƙasar ranar Lahadi yayin bikin Maulidi. Haka zalika gwamman mutane da ke ƙauyen sun ji raunuka. Ofishin fadar shugaba Tinubu ya fitar da wani bayani inda yake bayyana alhininsa kan al'amarin, wanda ya kira abin takaici mai tayar da hankali da kuma kona zuciya matuƙa. Hukumar harkokin bincike ta duniya koko hukumar harkokin abinci ta duniya yau Talata ta ce ta dakatar da raba kayan abinci kamar yadda ta saba a arewacin Yemen saboda ƙarancin kuɗi da kuma sabanin ra'ayi tsakaninta da hukumomin yankin kan yadda ya kamata a bada fifiko ga marasa wato mafiya talauci. Yankin Sana'a da yankin Arewa na ƙarƙashin ƙungiyar Huti ne mai samun goyon bayan Iran wadda ta shiga yaƙi tun a shekara ta 2014 da gwamnatin ƙasar mai samun goyon bayan Saudiya wadda ita kuma ke da mazauni a birnin Aden mai tashar jirgin ruwa wanda ke kudancin ƙasar. Yaƙin ya ɗan lafa tun cikin shekaru biyu da suka gabata ta yadda aka ɗan samu sauƙin abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira matsalar jinƙai mafi muni a duniya. To amma har yanzu miliyoyin mutane na dogara ne kai tsaye kan tallafin da suke samu. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A ƙarshe, wasu yara shida 'yan Ukraine da Rasha ta ɗauke su a lokacin da ta ƙaddamar da mamayar Ukraine za a sada su da iyayensu biyo bayan shiga tsakani da ƙasar Qatar ta yi, a cewar wani jami'in wannan ƙasa ta yankin Gulf.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Tun bayan harin jirgin saman soja mara matuki da ya yi sanadin hallaka farar hula da dama a ƙaramar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna a shekarun jiya Lahadi, ƙungiyoyi masana da 'yan Najeriya na ci gaba da mai da martani. Shi ma shugaban Najeriya kamar yadda kuka ji a labaran duniya ya bayyana takaicin jin wannan labari, yayin da a gefe guda rundunar sojan ƙasar ta ce jirgin ya kai hari ne bisa kuskure bayan da ya samu wasu bayanai game da ayyukan 'yan bindiga a sassan yankin. Ƙungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya ta buƙaci hukumomi su zurfafa bincike akan aukuwar lamarin. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton.
Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin gudanar da bincike dangane da musababin farmakin da jirgin soji mara matuƙi ya kai a jihar Kaduna inda ya halaka gomman mutane. Tuni dai shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayyana baƙin cikinsa akan wannan farmaki da ya haddasa kisan faran hula, abin da ya kira babban abin baƙin ciki, babban abin takaici, kasancewar 'yan Najeriya da basu san hawa balle sauka suna ci gaba da rasa rayukansu a zamanin mulkinsa. Hedkwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce jirgin soji maras matuki da ya kai hari akan wasu fararen hula a jihar Kaduna ya kai harin ne bisa rahotannin sirri da aka samu akan kai komo irin na 'yan ta'adda a wannan yanki. Daraktan da ke kula da sashen tattara bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Major General Edward Buba, ya faɗa a wata sanarwar manema labarai cewar bisa shawagin tattara bayanai, jirgin ya lura da kai koman 'yan bindiga daɗi a yankin Ligarma, wurin da dama can an san matattara ne na 'yan bindiga daɗi. Kazalika jirgin maras matuki ya kuma lura da yadda wasu mutane ke gudanar da harkokinsu tamkar dai irin 'yan bindiga daɗi. Sannan sai aka ga wasu 'yan bindigar da suka tattaru a wuri guda suna ƙara matsowa, da hakan kuma ka iya zama barazanar tsaro. Wannan ya sa aka ɗau mataki nan take domin kar abin ya shafi fararen hula. To sai dai kuma ƙungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya, wato Arewa Consultative Forum, ta ce lallai fa a gudanar da bincike na keke da keke. Farfesa Muhammad Tukur Baba da ke zama kakakin wannan kungiya ya mun ƙarin bayani.
Mu mun ce wannan abin ya faru ne laifin su sojoji ne, itaro ne na yara ƙanana. In har su sojojin Najeriya ba za su iya ɗauka tara bayanai da zai nuna musu haka ba, abinda kuma ake yi gaskiya ba su da tsari. Mu abinda muka gani da muka ji an kashe fiye da mutane 100 kuma kusan kashi 8 a cikin 10 na jama'an da suke wajen yara ne kanana mata da maza. Wannan ba yadda zaka kalli mutanen nan a taron nan ka ce musu yan ta'adda ne.
Wannan dai ba shine karo na farko da jiragen yakin Najeriya ke kai farmaki akan faran hula ba. Ko a shekara ta 2017 sai da wani jirgin yakin sojojin saman Najeriya ya kai farmaki bisa kuskure akan wasu fararen hula a garin Ran da ke karamar hukumar Kalabalge a jihar Borno, inda sama da mutum 112 suka rasa rayukansu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina. A yau Talata 5 ga watan Disamba, Jamhuriyar Nijar ta bi sahun sauran kasashen duniya don bikin ranar masu ayyukan sa-kai. Ministan cikin gida na gwamnatin mulkin sojan kasar Janar Brigadier Muhammad Tumba ya bayyana cewa tun da dadewa Nijar ke ayyukan sa-kai, lamarin da ya taimaka sosai wajen bunkasar kasar. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aika mana karin bayani a cikin wannan rahoton.
A shekara 1985 ne Majalisar Dinkin Duniya ta kirkiro da ranar tunawa da masu aikin sa-kai, wanda ke kasancewa a kowane 5 ga watan Disamba na kowace shekara, inda lamarin na bana iske jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin mulkin soja da suma ba su yi ƙasa a gwiwa ba domin yi wa 'yan ƙasar tambihi game da ranar ta yau, inda ministan cikin gida General Brigadier Muhammad Tumba ya yi bayani irin ƙoƙarin da ayyukan sa-kai ke badawa wajen ci gaban kasa da ma tunatar da duniya a kafofin yaɗa labarai na gwamnatin kasar cewa tun gadin-gadin mutane na ayyukan sawar kai a wannan kasar ta jamhuriyar Nijar, inda ministan ke cewa a nan jamhuriyar Nijar 'yan sa-kai na taka rawar gani wajen kyautata rayuwar al'umma, kuma suna bada gudunmuwa a fannoni da dama kamar kiwon lafiya, gandun daji, fannin karatu, kare haƙƙin ɗan adam, noma, kariyar mutuncin ƙasa, ayyukan raya ƙananan hukumomi a gazon al'umma da ma sauransu. Ministan Tumba Muhammad na cikin gida na jamhuriyar Nijar ya ci gaba da cewa abin ba a nan Nijar yana cikin tsatsamu da ma al'adunmu wajen yin ayyukan ci gaban karkara tun gadin-gadin kamar ayyukan samariya da ayyukan gayya. Red Cross ko kuma Croix Rouge Nijar na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke ƙumshe da 'yan sa-kai bila adadin, abinda ya sa Malam Aliyu Umaru, shugaban Red Cross ko Croix Rouge na birnin Kwanni, fayyace mana ko menene ake nufi da aikin sa-kai.
Ita voluntariya kama aikin sa-kai ne, aiki ne wanda za ka shiga ba don ana baka kudala, aiki ne wanda ka shiga lokacin da ka samu ɗan lokaci ɗan kaɗan, ko da cikin wani aiki na da haka to ɗan lokacin nan kaɗan wanda baka aiki shine zaka zakkuwa ka kula da voluntariya, kula da sa-kai shine munan Croix Rouge aikin mu kenan.
Shiko Musa Umaru, shugaban kwamitin ayyukan sawar kai na birnin Kwanni, bayanin ayyukan sawar kai yayi da suke yi don ci gaban ƙasa.
Mu kwamitin mu dai kamar da kuka sani kwamiti ne wanda na sa-kai kai da kai, muna ayyuka ne saboda taimakon ƙasar mu gaba ɗaya da 'yan uwan mu, kamar dai tani da ma sun san irin ayyukan da muke yi na sa-kai. Muna celebrate, muna zuwa likita mu yi ziyara mu gani wani adda rawani sosai, mu diba mu gani ya kamata a zo a yi mai a cikin kungiyar tamu dai gaba ɗaya. Muna wayar da kai, shine sensibilization kenan ga matasa su san irin abin da ya kamata. Muna kuma taimakawa ga mata waɗanda ba su da ayyukan yi, muna ƙoƙarin mu ga wani wuri ya kamata mu samu musu su kama wasu ayyuka irin haka, domin mun san wanda an koro da local ko kuma wanda suna gida wasu aikin kwamiti muka kai musu su koya musu alphabetization din nan, sannan kuma center din nata kuma waɗanda ga su ta koya musu aikin hannu. Kaga duk dai ayyuka ne wanda sa kai ne.
Ayyukan sawar kai abu ne wanda ya kamata karfafa a cikin al'umma ta la'akari da cewa yana ɗaya daga cikin ababen da suka haɓaka ƙasar China a duniya, inda a yau take gogayya da ƙasar Amurka wajen zama ta ɗaya a fannin tattalin arziki ta duniya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako. Al'ummomin da ke zama a kusa da madatsar ruwan Zungeru a jihar Neja sun buƙaci kulawar gaggawa akan halin da suke ciki tun bayan fara aikin madatsar ruwan da nufin inganta wutar lantarki a Najeriya. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da wannan rahoton na musamman.
A yanzu haka dai, al'ummomin da ke zaune a yankin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta gina madatsar ruwa na Zungeru a jihar Niger sun ce suna cikin wani yanayi na zaman kuncin rayuwa a sakamakon kasa cika musu alƙawuran da gwamnati ta yi na sake tsugunar da su tun a ranar 17 ga watan Mayu shekara ta 2013 ne dai. Tsohuwar gwamnatin Mr. Goodluck Ebele Jonathan ta kaddamar da fara aikin samar da wannan madatsar ruwa ta Zungeru wanda zai samar da tashar lantarki mai karfin megawatt 700 da nufin ƙara inganta lantarki a Najeriya. To sai dai har ya zuwa wannan lokaci al'ummomin da ke zaune a wannan yanki sun ce sun shiga cikin wani yanayi na tangaririya. Ko da yake dai al'ummomin yankin sun ce suna da tabbacin cewa rijiya ce ta bada ruwa amma kuma guga take neman hanawa domin kuwa ce suna da yakinin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi duk abin da ya kamata na sallamar su. To amma kuma matsalar daga wajen gwamnatin jihar Niger ne. Daya daga cikin shugabannin al'ummomin da ke wannan yanki mai suna Zubairu Jiko ya ce a yanzu haka ma gwamnatin tarayyar Najeriya ta turo kimanin naira miliyan 1,000 domin ci gaba da rabawa waɗanda lamarin ya shafa, amma kuma yanzu kimanin watanni 3 kenan shiru kake ji kamar yadda ya karin bayani.
Mun zo ne muna kiran ga mai girma gwamna ya taimaka mana ya ba mu payment committee dama na Zungeru dam sai biya mutanenmu, because kusan zance rijiya ta kawo ruwa guga ya hana sama da wata 2 da suka wuce an saka kudi a account na payment na committee. Har yanzu wanda ruwa ya kwashe mutanenmu tun shekaru 3 da suka wuce suna nan ba resettlement area, ba inda za su koma, ba su da inda za su yi. Bugu da kari ga issue na fuel subsidy ya zo ya add more burden musu. Shine muka zo mu kira mai girma gwamna ya dubi mutanenmu da idan rahama ya taimaka musu ya ba ma committee dama su zo a gaggauce su zo su biya mutanenmu. Sama da wata 2 federal government ta yi release kudin nan, har yau suna nan aje ba a raba ma mutanenmu.
To ko baya ga rasa matsugunai da wuraren noma dai, a yanzu haka karatun 'ya'yan mutanen da ke wannan yanki ya shiga yanayi na rashin tabbas da ma sauran wasu abubuwa na more rayuwa kamar yadda waɗannan 'yan asalin yankin ke ƙarin bayani.
Sunana Mu'azu Usman daga Wulungo a ƙarƙashin Manta Ward a Shororo Lakarwa mai. Gaskiya muna cikin wani hali sakamakon wannan madatsar ruwa da aka yi na Zungerun. Gaskiya mutanen mu suna cikin matsala fiye da yayi da sanin ɗan adam, ko kuma ce fiye da sanin gwamnatin ƙasa. Don mu muke cikin jama'a mu muka san halin da ake ciki. Wato sakamakon wannan madatsar ruwan, yau mutanen mu sun tashi suna cikin gari a warwatse. Abincin da za su ci ma wallahi ya kasance musu muhallalu halu da sauransu sakamakon wannan madatsar ruwan. An biya mu na farko, wato ko ince an zo an ba mu matsareci kaɗan daga cikin waɗannan kuɗin da za a biya mu, cikin diyan mu da za a ba mu na tashi. Sai ya kasance ana cikin wannan abun sai ga barayin gabaki yawa abinda muka tara a gida aka zo aka kwashe mana. So ainihin ma inda zamu koma a yanzu haka wallahi jama'a mu ba su in kika je wallahi in fat kika je baki bakin kakan kogi inda ruwa ya shafe zaki to sai mutanen mu sai ki musu kuka sakamakon yanda suke fama da wahala da abincin da za su ci. Mu ƴan Najeriya ne, me muka yi ma Najeriya? An zo an ce mu ba da wajen nan a matsayin mu na ƴan Najeriya. Mun ga kuma Najeriya za ta amfana da wannan abu madatsan nan, mun ba da shi da Najeriya. To me zai sa diyan mu ba a biya mu ba? Din Allah a duba in mu ƴan uwan su ne su duba da manyan mu da shi mai girma gwauna. Din Allah ya duba wannan muhallin da muke ciki. Din Allah.
Sunana Idris Ahmed Tarjara na Shabaze, na fito ne daga yankin wata ƙauyen da ake cewa Labi a nan ƙarƙashin Manta. Akan dalilin wannan gina wannan dam din nan da aka yi a yankin mu, bukatunmu da muke son wajen gwamnati ta yi muna ya shafe makarantunmu, wuraren da aka tada mu aka ce za a maida mu wajen sababbin gurare. Muna son wayannan makarantun gwamnati ta maida su a guraren da za a komar da mu sababbi. Muna bukatan yankin ƙasa wannan wurin a ce wannan wurin ita ce namu. Gaskiya muna bukatan wannan saboda mu san yadda za mu yi control ɗin mutanenmu, saboda mutanenmu sun riga sun shiga wasu halaye, kuma muna muna bukata hanyoyi da asibitoci. Gaskiya gonakanmu mun rasa su kwata-kwata, babu su. Mutanen mu ba san ma ina za su zauna, idan suka zauna ina ne za su je su yi noma, babu. Kuma dama tun can shine aikin mu noma, anan muke samu mu biya school fees, mu yi fidin yaranmu, tufatar da su dai da sauransu.
Bayanai dai sun tabbatar da cewa a baya akwai yarjejeniya na samar da ababen more rayuwa kamar su asibitoci da makarantu da hasken lantarki a sabbin matsugunan da aka samar masu. To sai dai kawowa yanzu babu labarin wannan bayani, kamar yadda shugaban nasu Malam Zubairu Jiko ya yi ƙarin haske.
Duk da muna da sanin cewa federal government ba tana ba da kuɗin gaba ɗaya ba ne, kuɗin yana zuwa ne akai-akai, kuma mutanenmu na cikin wani hali, wasu suna mutuwa, da can wasu sun zo. To har yanzu dai wannan da ya zo daga baya, har yanzu tun wata biyu da suka wuce, har yanzu ba yi disbursing nasu ba, ba su kai hannun da ya kamata su je ba.
Ko da yake dai kokarin jin ta bakin gwamnatin tarayyar Najeriya akan wannan al'amari ya faskara, to amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana sani da halin da waɗannan bayin Allah ke ciki. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Usman ya bada tabbacin cewa sun karbi kudaden waɗannan mutane daga gwamnatin tarayyar Najeriya, amma kuma akwai dalilin da yasa ba a ɗauki matakin raba musu ba.
Gaskiya ne cewa kuɗin sun shigo na biyan su compensation, amma yadda ka sani kowace sabon gwamnati tana da reporting ne da ake basuwa. Akwai kwamiti da dama gwamnatin da ta shuɗe ta nada akan wannan biyan. To kwamiti din ta ba da report, akwai wasu abubuwa da ya kamata a tantance a tabbatar da su cewa a haka din suke, don akwai ƙwarafe da yawa da suka biyo bayan shuɗewa wannan gwamnati. To ana cikin wannan din ne shi mai gida gwamna ya ce a je a zauna da su wakilan su mutanen munya, particularly akwai shi barista Ishaku nasu da ke wakiltar su. To yanzu magana da nake maka, akwai meeting da za a yi da su gobe Talata in Allah ya kai. Bayan wannan meeting din ne za a kai wa shi mai girma gwamna report din, don yata ta zaton bayan wannan report din zai iya ba da dama a ci gaba da wannan biyan.
Na'am, to kamar yanzu nawa ne kuka ansa daga gwamnatin tarayya din, domin akwai bayanai da ke nuna cewa abubuwan da ya kamata a ba mutanen nan bai kaiwa hannun su? Ban sani ba ko kuna da wannan labarin?
To yanzu bagaga ne nake maka, yadda na ce maka account aka bude wannan committee da ta shuɗe tana da account ɗinta, ba account ba ne na gwamnati. So ba zan san ko nawa ne aka biya cikin wannan account ba, sai bayan mun zauna gobe ne za a samu cikakken bayani.
Amma kuna da labarin matsalolin da su mutanen yankin nan suke ciki?
Akwai muna da labari, mun san cewa sun shiga wani hali tun da aka ta da su a wuraren da suke, da muna da kokarin mu ga cewa dai an samu kudaden ga biya su.
To yanzu bayan shi wannan miti na ran Talata din nan, za a samu wani ƙarin haske ne akan abubuwan da ke gudana?
Insha Allah za a samu, insha Allah.
A yanzu dai sama da garuruwa 90 ne al'ummominsu ke cikin wani yanayi na zaman zulumi a wannan yanki, al'amarin da ke matukar buƙatar kulawar gaggawa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da Jude Bellingham, tauraron kwallon kafa na Real Madrid Texan Spain kuma dan kasar Jamus. Dan wasan ajiye ne ya lashe kamben dan wasa matashi wanda tauraron sai fi kyallawa a wannan shekara 2023. A karkashin lemar ta Tuto Sport ne aka guda nar da wannan bikin na mika masa wannan tukuici. Dama a cikin watan Oktoba wannan shekara dan wasar ya lashe kamben kofa na dan wasa mafi kwazo matashi duniya a lokacin bada kamben France football na Ballon d'Or na wannan shekara. Dan wasar dan kasar Jamus ya gadi takwaransa na Barcelona Gavi da ke rike da wannan kamben har zuwa ranar jiya Litinin. Dan wasan na Real Madrid ya yi wa sa'anninsa shashau da sun ka hada da wanda ya zo na biyu Jamal Musiala da ke buga ma Bayern Munich ta kasar Jamus, sai na uku Lamine Yamal da ke buga ma FC Barcelona ta kasar Spain, yannan Xavi Simons da ya buga ma PSV Eindhoven yanzu kuma yake buga ma club din Leipzig na kasar Jamus, sai na biyar Warren Zaïre-Emery da ke buga ma club din Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa. A ci gaba da wasan kwallon kafa na kakar bana na Ingila, cewa da Premier League a yau ne Luton ke karbar bakuncin Arsenal. Arsenal da ita ce kan gaba a wasannin na Premier League ko na Britania da maki 33 na wannan shekara, gaban Liverpool mai maki 31 sai ta uku Manchester City da maki 30, yayin da Luton da ke dabsawa da Arsenal yanzu haka ke matsayin ta 17 da maki 9 kawai a teburin Premier League na kasar Britania. Idan har Arsenal ta yi nasara a yau din nan, za ta kara yi wa Liverpool shashau da tazarar maki 5 a teburin Premier League. Idan muka dawo a janguriyar Niger kuwa, wasannin Super League Professional na kwallon kafa na wannan shekara ta 2023 ta bada sakamako a mako na uku kamar haka. Zumunta Athletic Club ta birnin Yamai ta sha kashi 2-3 a hannun GS Tawa, sai Sahel Sporting Club da Olympic Football Club na birnin Yamai sun yi kunnen doki 1-1. AS Fan ta sojoji ta babban birnin Yamai ta yi wa Liberty Football Club ta birnin Yamai 2-5 a Yamai. AS Duan ta Custom ta babban birnin Yamai ta wa AS Police Estama ta babban birnin Yamai 3-2. Espoir Football Club ta Zandar ta sha kashi a Zandar 1-1 hannun Union Sportive de la Gendarmerie Nationale. AS Nijelek ta wutar lantarki ta yi 1-1 kunnen doki kenan da Irana Football Club ta Arleti jihar Agadez a babban birnin Yamai. Tagur Provincial ta Dosu ta wa Akokana ta Arleti jihar Agadez 1-5, yayin da aka riga aka soma wasannin mako na hudu, inda AS Garde National de Niger ASGNN ta wa GS Tawa 1-5 a babban birnin Yamai. Renaissance ta Yamai ta wa Jangwarzo Football Club ta Maradi 1-5. A teburin Super League ta kwallon kafa ta janguriyar Niger ta bana, bayan makonni uku da wasa biyu na mako na hudu, ta 1-1 ita ce AS Fan ta sojoji da maki 9, ta biyu ita ce AS Ninjelek ta wutar lantarki da maki 7, yannan Irana ta Arleti jihar Agadez ita ce ta uku da maki 7. A can kasan teburin na bana na kwallon kafa na Super League Professional ta janguriyar Niger din, ta 15 ita ce Akokana ba ta da maki ko daya, ta 16 ita ce Espoir Football Club ta Zandar ba ta da maki ko guda, yayin da ta 17 ita ce Jangwarzo Football Club ta Maradi ita ma ba ta da maki ko daya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a janguriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako, to yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To a takaicen, Isra'ila ta ce sojojinta sun danna cikin tsakiyar birnin Khan Yunis a yau din nan Talata, bayan wani kazamun fada da mayakan Hamas a daidai lokacin da kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa ke bayyana damuwa cewa farar hula ba su da wurin fakewa daga wannan yakin. Jami'an gwamnatin Pakistan sun faɗi yau Talata cewa Amurka ba ta adawa da shirin gwamnatin Pakistan na ta sakiyar 'yan asalin Afghanistan waɗanda ke zama a ƙasar ta Pakistan ba tare da izini ba, illa kawai ta buƙaci a ɗan sassauta ne a wannan lokaci na sanyi. Fatattakar baƙin haure da ake yi ciki har da 'yan Afghanistan wajen miliyan 2 na cikin abin da aka tattauna a wata ganawa da wata tawagar Amurka da ke ziyara ƙarƙashin jagorancin Julieta Walz Moise, mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da ofishin harkokin ƙididdiga 'yan gudun hijira da kuma ƙaurar jama'a. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin a yi bincike kan musabbabin harin jirgin sama mara matuƙin nan wanda aka kai a ƙarshen mako, har yi sanadin mutuwar mutane 85. wannan mummunan harin ya auku ne a ƙauyen Tudunburi da ke jihar Kaduna ta arewacin ƙasar a ranar Lahadi yayin bikin Maulidi. Haka zalika, gwamnatin mutane na ƙauyen sun ji raunuka. Ofishin fadar shugaba Tinubu ya fitar da wani bayani inda yake bayyana alhininsa.
Tomas sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Fiona Wamai nan Dudu wadda ta hada shirin, da ma injiniyan mu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.